duk da yake har yanzu ana samun yaduwar miyagun kwayoyi a cikin al'umma a Najeriya. Hukumar da ke yaki da share safarin miyagun kwayoyi ita ma ta kasance tsaye kauman wajen ganin cewa an samu raguwar yaduwar su.
Our success in arresting about 32,000 drug offenders, including petrified bearers.
Darakta kenan mai kula da harkokin shari'a da gurfanar da wanda ake tuma da aikata laifi gaban shari'a ta hukumar kula da yaki da share safarin miyagun kwayoyi ta kasa, Justin Roof Obi. Wadda ta maganta da yawun shugaban hukumar Muhammad Bubu Marwa ta ce a cikin watanni 29 hukumar ta kama masu ta'ammuli da kayan maye da yawan su ya ce 32,000 kuma daga cikin su akwai gaggan jiloli guda 35 ta kuma kwace kayan maye da nauyin su ya kai kilogram miliyan 6,300 ta kuma lalata wurin da ake noman tabar wiwi mai faɗin kadada 852 a matakin jihohin Najeriya ma jami'an hukumar na taka rawar gani dana a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin kasar hukumar ta kona kayan maye masu nauyin kilogram fiye da 25,000 da kiyasin kudin su kan iya kai miliyoyin nairori to ko menene tasirin kona kayan da aka kama a bainar jama'a komandan hukumar a Sokoto Muhammad Iro Adamu yana mai cewa
a kowane lokaci zaka ji mutane suna magana wai mutanen nan da suke kakkama irin wannan abun kayan kudi ne fa sosai me suke yi da shi ne har wai su ma suka cewa ma wai sayarwa muke yi to a yau irin wannan abun da muka shine mu nuna mu jama'a fa ba hurumin mu bane wato idan dai mun kama abu mu dauka kawai mu ce zamu je mu kona sai an bi ka'ida ka'idan nan shine kamar kotu ta bada izini akan a kona wannan abubuwa a yau din nan kun gani mun kona kwayuka mugan kwayuka masu yawa wanda suka kai kilo ton 25
masu ruwa da tsaki ga fafatukar yaki da share safarin miyagun kwayoyi na fargabar cewa kan da hukumar ke kamawa adadin su kan iya zama kadan daga cikin wadanda ke zagayawa a cikin al'umma ba a samu nasara kama su ba kamar da Danura Abdullahi Attajiri ke cewa
kuma dole ne hukumomin da abin ya shafa da sarakuna da shugabannin addini da kowa kamar da muka shayi kuwa za a fara ido a sa ado addini irin abubuwan da kake suna kawa ka san ga al'ada duk abu guda aka kammai da kila 10 ko 20 sun wuce
hukumar yaki da share safarin miyagun kwayoyi ta ce hakan ne ya nuna akwai bukatar shigowar jama'a ga wannan fafatuka a cewar komandan ta a Sokoto
wato irin wannan yaki da ta'ammali da miyagun kwayoyi ka ba wai hurumin NDLA bane kawai ka gane jama'a kowa dole a hada karfi da karfi a yaki wannan abu to in bamu hadin ba hada karfi da karfi ba to abun nan fa zai addabe mu dole ne mutane su fito su gaya mana mutanen da suke ta'ammali da irin wannan abubuwa gonsu da kuma inda suka gani in ba haka ba inda za mu yi yaki wannan abubuwa ba za a same mu ko ina ba ba ci inda yake muna ko ina ba dole ko labun da muke kira intelligence
shugabannin al'umma ma suna da gagarumar gudunmuwar da kamata a ce sun bayar don ceto jama'a daga fadawa cikin wannan matsala akan haka ne ma gwamnatin jihar Sokoto ta bakin mataimaki na musamman ga gwamnatin jihar Sokoto akan harkokin mulki yace gwamnati shirye take ta yi aiki da hukumar ta yaki da share safarin miyagun kwayoyi domin ceto jama'a ta daga fadawa cikin wannan mummunar ɗabi'ar masu fafatuka dai a wannan haujin na fatar ganin gwamnati da sauran jama'a kowa yayi da gaske domin a samu nasarar kawar da wannan mummunar ɗabi'a ta kunkudar miyagun kwayoyi a cikin al'umma domin rage illolin da hakan kan haifarwa Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.